sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkamu da wannan lokaci da fatan ana shin hantsi lafiya. Mahmud Lalo ne tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki muka sake dawowa a wani sabon shiri a daidai wannan lokaci. Yau Litinin 17 ga watan Afrilun shekarar 2023. To a cikin shirin namu yanzu za ku ji abin da shugabannin jam'iyyar APC ke cewa a jihohin Kebbi da Sokoto bayan nasarorin da jam'iyyar ta samu a zabukan da aka gudanar a ƙarshen makon da ya gabata.
Babu shakka jumai bin al'amuran siyasa na wannan jiha da wannan kasa ya san irin babbasa da aka yi na ganin cewa Allah ya bada wannan nasara gare mu.
Muna kuma tafa da shirin zauren matasa wanda Nasir Adamil Hikaya zai gabatar mana, sai kuma sharhin jaridun Najeriya da Babangida Jibril zai gabatar, da kuma tasirin azumin watan Ramadana. Amma fa duka sai mun fara da shan labaran duniya tukuna.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Sakatare General na Majalisar Dinkin Duniya Antonio Guterres ya yi Allah wadai da fadan da aka kwashe kwanaki biyu ana yi tsakanin sojojin Sudan da dakarun sa kai da ya sanadin mutuwar mutane da dama, ciyar da ma'aikatan Majalisar Dinkin Duniya uku na hukumar abinci ta duniya. Guterres, a cewar kakakinsa Stephane Dujarric, a wata sanarwa da ya fitar ya yi kakkausar suka kan kashe-kashen fararen hula da kuma jikkata su, ciki har da ma'aikatan hukumar abinci ta duniya a arewacin Darfur, yayin da wasu biyu kuma suka ji munanan raunuka. Ya ƙara da cewa ya kamata a gurfanar da waɗanda ke da hannu a gaban kuliya ba tare da ɓata lokaci ba. Babban kwamitin likitocin Sudan masu fafutukar tabbatar da demokuraɗiyya ya ba da rahoton cewa an kashe fararen hula 56 da kuma mutuwar jami'an tsaro da dama, a cewar kamfanin dillancin labarai na Faransa. Mutuwar ma'aikatan Majalisar Dinkin Duniya uku ya ƙara adadin mace-macen zuwa 59. Wasu 'yan bindiga sun kai hari a wani ƙauye da ke arewa maso yammacin Najeriya, inda suka kashe akalla mutane 33, kamar yadda wani jami'in yankin ya faɗa jiya Lahadi. Fiye da gidaje 35 ne aka lalata a rikicin da ya ɓarke a garin Runji da ke jihar Kaduna, inji shugaban ƙaramar hukumar zangon Katab Francis Zimbo, inda aka yi kisan kiyashin. Zimbo ya bayar da adadin waɗanda suka mutu, amma hukumomin jihar ba su ce uffam ba kan adadin mutanen da suka mutu. Sojoji sun yi mummunar arangama da maharan, kuma har yanzu suna yankin, a cewar kwamishinan tsaron jihar Samuel Arwan. Kawo yanzu dai babu wata ƙungiya da ta ɗauki alhakin kashe-kashen. Labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Shugaban Rasha Vladimir Putin ya yaba da dangantaka da ke tsakanin ƙasarsa da ƙasar Sin a jiya Lahadi, ciki har da haɗin gwiwar soja, yayin da ya gana da ministan tsaron ƙasar Sin Li Shanfu a birnin Moscow. Putin ya bayyana a jawabin buɗe taron cewa ana samun ci gaba sosai wajen inganta hulɗa tsakanin ƙasashen a dukkan fannoni, kama daga tattalin arziki zuwa zamantakewa, al'adu da ilimi, da kuma ɓangarorin soji. Fadar Kremlin ta wallafa wani faifan bidiyo na taron wanda ke nuna Putin yana gaisawa da Li, sannan suka zauna a teburi ɗaya. Ministan tsaron Rasha Sergei Shoigu ma ya halarta. A makon da ya gabata ne sun ta sanar da ziyarar Li zuwa Moscow, inda ta ce zai gana da jami'an tsaro, amma ba ta ambaci ganawa da Putin ba. Shugaban China Xi Jinping ya gana da Putin a birnin Moscow a watan da ya gabata.
To nan gaba kaɗan Muhammad Hafiz Baballe zai sake dawowa da ƙarshen labaran duniyar. A makafin nan bar mu leƙa wannan rahoton. Wasu jagororin jam'iyyar APC mai mulki a Najeriya na ganin nasarar da jam'iyyar ke ci gaba da samu a zaɓuɓɓukan da aka yi. Manuni ya ce akan kwarjini da take da shi, duk da yake wasu na ganin kamar ita ce ta jefa rayukan jama'a cikin kunci. Wannan na zuwa ne lokacin da jam'iyyar ta ƙara samun kujerar gwamna da 'yan majalisar dokokin tarayya. Daga Sokoto ga Muhammad Nasir da ƙarin bayani.
bayan gwamnoni 15 da jam'iyyar APC mai mulkin Najeriya ta samu daga cikin kujeri 28 da aka yi zaben su a ranar 18 ga watan Maris na wannan shekara lokacin da aka ayyana jihohin Adamawa da Kebbi a zaman wadannan zaben su bai kammala ba yanzu zaben jihar Kebbi ya kammala kuma jam'iyyar APC ta kare kambenta abin da ya kara yawan kujerun gwamnoni na jam'iyyar ta APC jami'an tattara sakamakon zabe a jihar Professor Yusuf Sa'idu shine ya ayyana Dr. Nasiru Idris Kauran Gwandu a zaman wanda ya lashe zaben
shi candidate na APC Dr. Nasir Idris ya samu kuriyu 409,225 wanda yasa ya aka ayyana shi cewa shi ya ci wannan zabe
zababban gwamnati ya nuna azamarsa ta ciyar da jihar Kebbi gaba
sai jama'a jihar Kebbi mujaddada muku cewa gwamnati kuce kuma insha Allah gwamnati za ta yi muku adalci launa kuma za mu nemi shawarwari daga al'ummar jihar Kebbi da su ka nuna muna da kauna a kama a yi tahiya tare domin a ciyar da jiha gaba
a ɗayan bangaren kuwa wanda ya zo na biyu a zaben manjo janar Aminu Banja mai ritaya ya ta'allaka nasarar da jam'iyyar APC ta samu ga bita da kulli da tursasawa jama'a da gwamnati mai ci ta yi
to akwai wani kira da nake son in yi ga wannan shugabanni na jiha masu Allah waɗanda Allah ya ba mulki na jiha ne waɗanda suke bisa gado ba waɗannan da suka shigo ba ko za su shigo kamin mu karasa shari'ar mu wanda yake bisa gado Allah ya azami shi haƙƙi na shi wa kowa adalci da wanda dan jam'iyyar shi da wanda ba dan jam'iyyar shi ba mai girma gwamna ya sani cewa Allah zai tambaye shi adalcin da ya wa mutanen Kebbi
a jihar Sokoto wadda ke makwabtaka da jihar ta Kebbi duk a arewa maso yammacin Najeriya jam'iyyar APC ta lashe zabukan da aka kammala na ƴan majalisar dattawa 2 daga cikin 3 da kuma ƴan majalisar wakilai 8 daga cikin 11 jagoran jam'iyyar a jihar kuma shugaban kwamitin tsaro na majalisar dattawan Najeriya Sanata Aliyu Maga takardawa mako ya ce Allah ne ya baiwa jam'iyyar nasara amma kuma alama ce mai nuna kurjini da jam'iyyar ke da ga idanun ƴan Najeriya
ya APC kamar da kuma ko tsara ta tsari haka yana gabriya ta gaskiya mata amana kan jami'i daban-daban suka hada kai suka yi wannan da ya APC abinda Adam mamaki da ya so sa kuma cikin PDP ne kullun da sai su bata sai su muke ado da Allah su kar su biya kare ta yayin ba mu so da shakwa ce to sai mu so wurin Allah kenan ba mu kira kuma na kowa na alƙawari da jaha ko da ko na barban amma Allah iko da ya dauki jaha gaba ɗaya mai sawar da mu ba mu gona da mace 20 cikin 30 misalan ya takwas ce shi san ta bai ce uku kasa Allah da kai kuma jama'a sun munwa cewa suna da amma suna kura da mu wasu amince mu wasu amma fata alheri
gwamnan jihar Aminu Wazir Tambol wanda kuma shine babban darakta na yakuwar neman zaben nan takarar shugaban kasa na jam'iyyar PDP ya ce lashe zaben sanata da yayi a mazabar Sokoto ta Kudu ya nuna a fili cewa Allah ne yake yi ba wani ba
babu shakka duk mai bin al'amuran siyasa na wannan jiha da wannan kasa ya san irin fafasa da aka yi na ganin cewa Allah ya bada wannan nasara gare mu da kuma hoppasa wanda waɗanda ba su haka ta kasance ba suka yi amma duk da haka Allah ya yi bashi
yanzu dai an kammala zaɓuka a kusan dukkanin jihohin Najeriya inda ake jiran lokutan karɓar ragamar mulki da kuma yi wa jama'a hidima Muhammad Nasir muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya
wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu ga Hafiz ya dawo da ƙarshen labaran duniyar
biyo bayan rudani da ya biyo bayan sake zaben gwamnati a jihar Adamawa da ke Najeriya inda wani faifan bidiyo da aka yi zargin babban jami'in tsaro ne na DSS ne a hannun ƴan dabar siyasa suna cin zarafinsa hadkwatar hukumar ta DSS ta ce ta kaddamar da bincike kan wannan lamari daga Abuja ga rahoton da Hassan Maina kaina ya hada mana
kakakin hukumar DSS a Najeriya Dr. Peter Afunyaya a sanarwar da ya aika mana na cewa tuni sun fara bincike domin sanin musababin abin da ya faru mai bincike kan sha'anin tsaro Dr. Kabiru Adamu na cewa wannan fa babbar magana ce
abubuwan da ke faruwa a jihar Adamawa ababe ne masu tayar da hankali wanda kuma bangarori da yawa sun yi abin da ya saba ma doka daga jami'in hukumar zabe da kuma waɗansu jami'an tsaro kamata ya yi takatsantsan a yi bincike na kud da kud
Dr. Hassan Gimba Ahmad kwararre ne kan sha'anin siyasar Arewa maso gabashin Najeriya.
Wannan Adamawan kuma sai yazo ya zamanto abinda ma ba a taba zaton zai zama haka ba. Misali commissioner zabe dai ba hurmin sa bane zo ya fadi wanda yake zabe. Sai muka zo muka gani ya faru. Kuma ga jami'an sanda tare da shi yana ba shi kariya. Ga kuma shi wannan jami'in DSS din an dauko shi shi ma an ci zarafin sa. Amina ce shi ya je kama wancan ne domin an ce sun karbi kudi yana magana wajen biliyan 2 abun ba dadi.
Masanin kimiyyar siyasa a Jami'ar Abuja Dr. Abubakar Umar Kare na mai cewar wannan al'amari ya dore masa kai.
Shi wannan al'amari yana da daura kai kwarai da gaske saboda ana maganan babban jami'i na tsaro sai gashi a hannun ɗan daban siyasa sun kewaye shi suna bashi kashi ana mai tambayoyi sannan a cikin abubuwan da yake faɗa shine cewa an haɗa baki da shi da wasu domin a yi magudin zabe an ci an ba da magudan kuɗaɗe kuma biliyoyi. Wannan abu yana da daura kai kwarai da gaske. Domin shi wannan zabe na Adamawa dai za a iya cewa tun bai tafasa ba ya koni kuma ana zarge-zarge akan cewa akwai waɗansu gaggan jami'an gwamnati da haɗin kan waɗansu jami'an hukumar zabe suna so su murɗa zaben jihar Adamawa.
Domin jin ɓangaren hukumar zaben Najeriya kakakin hukumar Zainab Aminu ta ce min baicin sanarwar da suka fitar tun farko a halin yanzu ba za su ƙara cewa komai akan wannan batu ba. Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
A gaida Hassan Maina Kaina da Muhammad Hafiz Baballe da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu agogo a nan Washington DC na cewa karfe 3 dare ne da minti 12, 8 na safe kenan da minti 12 a Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, a Ghana kuma 7 ne na safe da minti 12. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 19, 31, 49, 60 da kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya samun mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. kazalika a kodayaushe muna nan a shafin mu na voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. yanzu ga shirin zauren matasa.
Zauren matasa.
Masu sauraro barkamu da dawowa sabon shirin zauren matasa na VOA da ke tabbawan da ke ciwo matasan tuwa kwariya da hanyoyin da za a magance kalubalen da ya hada da yaki da jahilci, shin miyagun kwayoyi, bangar siyasa, har ma da masu shiga satar mutane. Shirin zauren matasa na VOA har yanzu yana garin Nima da ke yankin babban birnin kasar Ghana, wato Accra, inda wakilin mu Ridwan Mukhtar Abbas ya tara matasa ya zanta da su inda suka tattauna kan kalubalen da ke fuskantar matasan garin. Nima dai matattara ce ta kabilu daban-daban na Afirka. Matasa kai tsaye, ku biyo ni mu shiga zauren.
Ababa dewa da ke aukuwa cikin Nima ba mu a chief cikin Ghana nan duka ina fitowa ga sarakanmu ne don sarakanmu in suka tashi suka sai akan kafarsu mu ma za mu mara musu baya ba inda za su gaya mana mu shiga ba mu shiga shi yasa sarakanmu ke ba su ankuri su tashi da kishin Nima su fito su kira mu yan bayan mu ma mu mara musu baya shi yasa demonstration yanzu in Allah ya da muke niyya za mu yi kuma insha Allah za mu yi ta kuma muka yi ta in ba zo ba za mu kuma koma mu yi za mu ta yi ne a ran da za zo ai muna abinda muke nema cikin Nima shi yasa zance da nake da shi
sunana Zakariya Gulu to magana danki da shi ne danki so ne shine batun rodo mu first muna kan shodo ku au daga baya sai zama Futa Street to wannan rodo nan tun rollis nan eh kuma ta develop muna da shi the streets har bakin gota aka kiro masu gidaje Nima duka local governments ka zo aka yi batun wannan bai work ba har yau shi sai abari road na most of road na guda layout guda kawai ke ta road na ga nake shiga highway shi sai always na ina ba traffic na block and footpath street na su sai shi sai wani lokaci kamar vote na kira MP direct na tambaye shi domin ai kamar za a fasa road ga har yau mu muke ciki lokacin da muka zo nan ai kamar 39 houses kawai za a leak tuje kudin duka yazo amma cikin me yake sai ban wani answer to answer dai ba zan fadi ba don ana cikin politics shi da ni ina appeal ma government yi kokari former Odukwa road da yau isan Futa street na cire mu na shi har gutter don lane na wuri na azuwa fofowa e ke gutter also batun traffic da wasu abu ya muna sauki sai dinga shi da ni ma magana nake na assalamu alaikum
Assalamu alaikum. Sunana Aule Toloba, Assemblyman Nima West. Sunana Aule Toloba, Assemblyman Nima West, Electa Area. Gaskiya na ji dadin program ga. Program na makai mu insha Allah, kuma amfani mu ne. Kuma na zo na iska ana batun roads. Kuma batun roads na abin da na sani kada as Assemblyman din. Gaskiya abin da kamata kowane Electa Area yi. I mean when asphalt road now. Mua as assemblyman ni manoduka. Mui. Kuma ada electa area no kuma soon sky aka approve musu. Ama as I speak right now, muda kamuna chin worried kama. Mesa ni manamu arianzu baya iba. Do abinde kamata aima aywa so north. Aka sukai aka basu an opportunity. She no mumon kai. Jesa ba abinda mu za mu understand kamar me yasa bai muna anyan ba to a minista a yanzu muke wannan magana kowa so concern in ka je wurare da yawa especially ka je central Iwasu north su duka ne bai su muni kana ga an jara wurin fine sai nan ganga har yanzu ka duba police mu mu assembly mai ina muna nauyi ma mu yi musu magana domin sun yi ankurin ya wuce to extend don me yasa nake wannan magana don yau aka mun zama several minutes kan wannan anya mun zama da ita opinion leader mu muka zama da manyan unguwa da opinion leader sai kan batun anyan gano mun bi local government duka har yanzu ba mu gande way forward ba yasa mu da yanzu da muna nan ne ko me matasan ni ma rasu tashi kan towards wannan program we are ready to follow them do at the end of the interest ni ma muke so do at the end na interest in nima muke so don kowa dai zo control nima kowa dai zo lead nima in ba mutumin nima bane bai san ciwo nima ka gane ko yasa mun da muke cikin nima na yau aka in na duba kan hanya nan duka as assemblyman wallahi ban jin dadi sai ban tiya shi kaman ba abinda alkawalin da ada police mun suka yi aka yi musu shi nomo muka yi to why not namu yasa magana da ke cikin nima na support matasan da ke tashiwa yanzu nan yanzu ko me za a yi kan batun anya na we are ready to support them if some of us are not ready but we kuma ni I'm ready to support them anywhere for the interest of our community shi sa magana da ke cika dan nake da shi kenan Allah ya muna
assalamu alaikum sunana Alhassan Muhammad lakamin da kowa ya sani suna shine uluma abinda ke ci muna to a kwariya ne ba Assemblyman ya yi wani magana da zai yanzu ne ya mun dadi ya taba mini hati na fa sosai da ban so yi magana ba amma tun da Assemblyman ya kawo mana wanga jawabi a wurin zaman mu mintin ga ina rokan sarakan nima duka manyan nima duka inda iri wanga ciwo ne ke damu mu a cikin ungwannan mu nima dan Allah sarakai so muna ankuri su zo to our aid mu matasan nima muna neman gyara sosai cikin nima da dadewa nima ya bata da dadewa an yi nima ta tashi ta tsaya da sunan sa an kasa shi yasa ni ina yi masarakan mu don sarakan su ne masu unguwa don ba kai ka shigo unguwa ba yi da sarakai ba an dai sarakai sun tashi da assemblymen sun tashi wallahi youth ko ina zaje an ce kuma da lafiya a sauki da abin da ake neman cikin nima kagan youth bai yi tashi da kwazon sa yace za shi yi abin da ran shi ke so ba da sani sarki ba ba da sani assemblyman ba ba da sani MP ba su ne manya a cikin nima shi yasa su yi hankuri ba mu so abin da zai kawo tashin hankali a ce matasa in nima sun tashi suna rena manya cikin unguwanni ya kawo mana damuwa kuma ina kuma kara fadi youth a ringa tausaye zuciya a ringa tausaye zuciya tunda akwai leadership ko me za yi duka in dai leadership bai baka anya ba in ka fitan kai wani abun da zai kawo tashin hankali man leadership makanka ne don akwai dokoki dewa kan mu taka dokoki da bai kamata mu je mu taka ba kamar yadda suke magana road mu gaskiya ne facility toilets mu facility hospital facility school na karanta da matasa yara da za su taso bayan gobe mu ba mu nan su ma za su tsaya su taimaka ma nima nima ya samu suna shi yasa muna rokan sarakan mu su muna hankuri su muna hankuri fa muna rokan su shi yasa ni na magana na duka kenan nagode
suna na Tobi Abdulrazak Mawuku sarki musulma yagbawa amma ban tsaya wurin ba sarauta na ya kai ga yagbawa baki daya ba wai ce musulma yagbawa ba aha abinda yasa na fada abinda yasa na wannan magana da aka bani sarauta mutane na yagbawa sun biyo ni wato na deal da musulmai suka dai su ne ya zai da su don su ma ba su da sarki ya zai da su to sai na gama duka gaba daya a takaice dai wannan da suka hasa ta wanga taro wallahi Allah musu albarka Allah musu albarka
matasa ku dakata anan makon gobe in Allah ya kai mu za mu daura a madadin wakilin mu a Ghana Ridwan Muktar Abbas da muryar Amurka da ta dauki nauyin kawo muku shirin ni na Sura Adamu Elhikaya da na shirya kuma na gabatar ke cewa sai mun gamu a wani makon wassalamu alaikum
Madallah yanzu kuma sai sharhin jaridin Najeriya.
Zan fara sharhin jaridin ne da jaridar Premium Times daya daga cikin manyan labaranta ya maida hankali ne game da dambarwar zabe da aka shiga a jihar Adamawa bayan da kwamishinan zabe a jihar ya ayyana sanata Aishatu Dahiru a matsayin wanda ta lashe zaben gwamna a jihar ta Adamawa kana kuma daga bisani hukumar zabe ta kasa da ke Abuja ta ce bata amince da sanarwar da kwamishinan zabe a jihar ta Adamawa ya bayar ba wata sanarwa da hukumar zabe ta fitar hannun Festus Okoye a cewa kwamishinan zabe a jihar Adamawa ya karya wasu dokokin hukumar zaben na fadin sakamakon zabe don haka an dakatar da bayyana sakamakon zaben tare kuma da aikewa da sammaci da kwamishinan hukumar zaben da ya gurfana a shalkwatan hukumar zabe da ke Abuja sai kuma jaridar Vanguard inda ita ma ta maida hankali game da zabukan da aka gudanar na karshen mako inda kuma ta bayyana cewa hukumar zabe a jihar Kebbi sabanin abin da ya faru a jihar Adamawa ta amince da ayyana dan takarar jam'iyyar APC Dr. Nasir Idris a matsayin wanda ya lashe zaben gwamna a jihar ta Kebbi daga jam'iyyar APC a inda dan jam'iyyar PDP General Aminu Bande Murabus ke biye masa kodayake anan ma jam'iyyar PDP ta yi watsi da sakamakon zaben sai kuma jaridar Sahara Reporters ya daga cikin manyan labaran tana cewa kungiyoyin kare haƙƙin bil'adama a Najeriya sun yi Allah wajen zangarin da hukuncin da aka zartar akan wasu 'yan jarida guda biyu bisa rahotannin da suka bayar game da wasu ma'aikata da ke aiki a gonan tsoho gwamnan babban bankin Najeriya da ke jihar Kwara 'yan jaridun dai sun hada da Gidado Yushew da Alfred Olifemi da ke aiki da jaridar News Digest a watan Fabrairu ne dai wani alƙalin majistire Adam Salu Muhammad ya samu 'yan jarida da laifi na buga labarin ɓatanci akan wasu ma'aikata na wancan kamfani inda kuma ya yanke musu hukuncin
daurin watanni 5 a gidan maza ko kuma su biya taron naira 100,000 ko wannan su dan take dai yan jaridan aka bayyana cewa suka biya taron domin kaucewa zaman gidan yari to sai dai kuma kungiyar kare haƙin bil adama sai Allah wa darai da wannan hukunci inda suka bayyana shi a matsayin take-take na cin zarafin yan jaridu da kuma har walwala ko bayyana albarkacin jama'a sai kuma jaridar Daily Trust daya daga cikin manyan labaran da cewa yanzu haka hukumar tsaron cikin gida wato DSS ta bayyana cewa ta kaddamar da wani bincike domin gano waɗanda suka ci zarafin daya daga cikin manyan jami'anta a jihar Adamawa tuni dai wani faifan bidiyo ya karata Najeriya inda kuma aka nuno wasu ƴan bangar siyasa na lakadawa daya daga cikin manyan jami'an hukumar tsaron cikin gidan kashi lamarin da hukumar tsaron cikin gidan ta ce ko kadan ba za ta lamunci wannan karya doka da oda da aka yi a jihar ta Adamawan ba karshen sharhin jaridin kenan a huta lafiya
kuma da yanzu kuma sai tasirin azumin watan Ramadana
sunana Mansur Muallim Ahmad Maiwazi da magaram Niger akwai hadisi na Abu Huraira wanda aka amso shi hadisi ne sahihi yace watan azumi in ya kama ana rige kohohi na wuta kuma ana bude kohohi na aljanna ana daddarme shaydani kenan a wannan wata mai farala babban abin da ya dace mu matasa mu kokari mu samu faralar da take cikin wannan wata mai albarka kamar matasa maza da mata kuma babban abin da ya dacewa ga mata ya zamanto siita sanya tufa wanda za ta sirce al'aurarsu a cikin wannan wata mai albarka dan in ita ta kame kanta kuma ta bar jikinta a tsareci tana iya halbal wani abu sa wannan tsarecin nata in muka kula da wata aya ta alqur'ani da Allah yake ce mana ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alayhinna min jalabibihin kenan muka kula da wannan ayan tana nuna mana matasa maza da mata ya dace su sa hijabi wanda zai sitirce jikinsu dan kai ya zamanto fitina ga sauran al'umma wannan shine muke ganin abin da yake dacewa ga su mata kuma namiji shi kuma ya rumtsi idan shi da yawan kallakalle hatta da salula wannan a wannan wata yana da kyau mutun ya kiyaye kallakalle wanda ba su dace ba a cikin wannan wata mai albarka da sauran kallakalle wanda ba su da fa'ida kuma da yawan haduwa maza da mata inda ba muharramai bane ba bai dace ba a wannan wata mai albarka assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
to kafin mu karkare shirin ga labaran duniya a takeice
Sakatare General na Majalisar Dinkin Duniya Antonio Guterres yayi Allah wadai da fadan da aka kwashe kwanaki biyu yana yi tsakanin sojojin Sudan da dakarun sa kai da sanadin mutuwar mutane da dama ci har da ma'aikatan Majalisar Dinkin Duniya uku na hukumar abinci ta duniya Guterres a cewar kakakin sa Stephane Dujarric a wata sanarwa da ya fitar yayi kakkausar suka kan kashe-kashen fararen hula da kuma jikkata su ci har da ma'aikatan hukumar abinci ta duniya a arewacin Darfur yayin da wasu biyu kuma suka ji munanan raunuka ya kara da cewa ya kamata a gurfanar da waɗanda ke da hannu a gaban kuliya ba tare da ɓata lokaci ba wasu ƴan bindiga sun kai hari a wani ƙauye da ke arewa maso yammacin Najeriya inda suka kashe akalla mutane 33 kamar yadda wani jami'in yankin ya faɗa jiya Lahadi fiye da gidaje 35 ne aka lalata a rikicin da ya barke a garin Runji da ke jihar Kaduna inji shugaban karamar hukumar zangon Kataf Francis Zimbo inda aka yi kisan kiyashin Zimbo ya bayar da adadin waɗanda suka mutu amma hukumomin jihar ba su ce uffan ba kan adadin mutanen da suka mutu
masu sauraro baki ɗaya abin da ya sauka kenan a shirin namu na hantsi sai kuma can da rana idan Allah ya kai mu za a ji wata tawagar abokan aikinmu da wani sabon shirin watan da misalin karfe 4 agogon Najeriya Niger kamar da Chadi karfe 3 kenan agogon Ghana kada ku manta a duk lokacin da kuke so za ku iya zuwa shafinmu na voahausa.com ko kuma sashin hausa.com domin sake sauraron wannan shirin da ma waɗanda suka gabata kazalika za a iya lekawa shafukanmu na internet wato Facebook, Twitter da Instagram domin samun labari da dumu-dumunsu yanzu kan a madadin Muhammad Hafiz Baballe da yata ni gabatarwa da kuma Solomon Abu da hada mana shirin sai injinan mu Carlos Stalin ni Mahmud Lalo nake cewa a wuni lafiya.